الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم وان مسلمي مسويا الله مسويا من ذن الله صلى الله عليه وسلم نوانا قريم البركة غرن جوس بلاتو ستيت awannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sheikh Al-Hassan Sa'id rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, kuma ana anguwa mai albarka gaban ƴan uwa matasa masu albarka. Ina farin cikin kasancewa tare da ku da kuma fatan alkhairi, kuma Allah ya sa albarka a wannan zama da zamu yi. A tare da ni akwai ɗan uwa na Amini aboki, Professor Mansur Isa Yalwa, Alaramma Gwani Gangaren, ɗan baiwa da Allah ya yi masa girma. Ina farin cikin kasancewarsa tare da ni, da shi za mu fafata a nan yau insha Allah. Zan bubbuga abinda zan buga, shi ma zai bubbuga. Fatana Allah ya bani ikon faɗan daidai, idan na yi kuskure kuma yana gefe na zai gyara mun, shi ma zai zo ya tasa sakuwar. Abinda nake so ne magana a kai shi ne sunan topic ɗin ko sunan lecture, Nabiyul Huda war Rahma sallallahu alaihi wasallam. Za mu ƙara zancen mu ne gaba ɗaya haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan na san mutanen Jos suna san Allah, suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah zai tashi annabi alaihi salatu wassalam, insha Allah zai sanya mutanen Jos cikin masoyansa insha Allah. Muna fatan Allah ya tashe mu cikin liwa tutarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan sa ba ta karewa, sai dai ai tai, kuma shine zancensa ake cewa zu shujun, ba a gajiya da zancensa, ba a koshi da zancensa. Kuma shine in dai an ce za a magana akan sa, sai mutum ya ji yana so. Yanzu duk gaba daya din na gigita ku rasa ina zan kama ki, ina zan yi magana akan sa, ta ina zan ci. To ni ma sai dai in bantari wani abin da zan bantara, da dan uwana shi ma insha Allah zai zo ya bantara abin da zai bantara ta bangaren sa, duk dan mu isar da sako da zai tabbatar da aqidar da muke kanta ƴan uwa musulmi. Babban maqasudin magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan Nabiyul Huda war Rahma, ana nufin annabin shiriya, annabin rahama da tausayi da jin kai. Abinda nake nufi anan, duk wata shiriya da dan adam zai iya nemanta, to ya neme ta a makaranta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah bai wani ɗan adam mai tausayi ko mai jin ƙai ba irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah ya tashe shi ya masa halitta irin ta mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kafafuwa guda biyu, yana da idanuwa guda biyu, yana da hannaye guda biyu, kowane hannunsa guda ɗaya yana da yatsu guda biyar, yana da kafafuwa guda biyu, kowace kafa guda ɗaya tana da yatsu guda biyar, yana da gashi a kansa sallallahu alaihi wasallama, yana da harshe, yana da haƙwara kyawawa, yana da hanci da kafa guda biyu, yana da kunne da kafa guda biyu, yana jin dandanon zaki a bakin sa, yana jin daci a bakin sa, yana son abu mai dadi, yana kin abu mara dadi, yana bacci yayi munshari, yana mafarki, yana tashi sallallahu alaihi wasallam, yana ci yana sha, yana shan zaki, yana kuma cin abu mai dandano alaihi salatu wassalam. Abinda yasa ne wannan bayani, saboda akwai wasu yan yabo da bege in sun zo bayanin annabi suna cewa ma ba mutum bane. Duka wannan abin da na gaya muku sifofi ne namu na mutane, shi ma Allah madaukin sarki ya bashi, amma ba irin mu bane shi. In nace ba irin mu ba, daraja, kamala, mutunci, kima, daukaka, babu wani dan adam da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana ciwo, yana rashin lafiya, yana warkewa alaihi salatu wassalam, yana zazzabi. Wata ran aka ga yayi zazzabi sosai, wani sahabi yace da shi, yanzu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka latu'aku, daman ana dora maka irin wannan zazzabi? Yace u'aku kama yu'aku rajulani minkum, ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke. Abinda hadisi yake nufi, zazzabin sa shi kadai in an zo raba shi sai dai a raba mutum biyu. Zafin zazzabin da Allah yake dora mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutum biyu ake dora masa alaihi salatu wassalam. Kuma yana rayuwa kamar yadda kuma mutuwa tana iya riskarsa ta ma riske shi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne. Sannan ran tashin kiyama za ku tsaya gaban Allah ku yi jayayya, a ba ku amsa ai muku hisabi. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bashar ne, wal innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ga ya musu ni mutun ne irin ku. Fil wato fil khilqati, a wajen dirin halitta. To amma a matsayi da daraja da daukaka, ba a kwatanta wani dan adam da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kamar yadda yana haihuwa ya tara yaya, ya yi mace ta dauki ciki ta haihu, tare ne yayan da sunan yayansa duk an sani alaihi salatu wassalam, kuma mutuwa tana riskansa, ba kamar yadda wasu suke cewa ai bai mutu ba. To in bai mutu ba yana ina? Yana nan. Na mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa ce wacce take dole ta tayar da hankali, dole ta firgita mai tunani. Anas dan Malik yake cewa lokacin da manzo Allah ya shigo Madina, Madina ta haske. Lokacin da annabi ya bar Madina, Madina ta yi duhu. Inji Anas ibn Malik, Umar ibn al-Khattab yana daga cikin waɗanda suka shiga rudu da damuwa, har ma ba su yarda a ce annabi ya rasu ba. A lokacin da manzo Allah ya yi wafati, ya zo ya daga takwabi ya hau mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya daga ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu, wallahi sai na sare wuyansa. Ya hana sahabbai kowa magana, kuma abin mamaki kowa din ya yi shiru bai yi masa magana ba. Da waɗanda suka gamsu an yi rasuwar, da wanda suke cikin ɗimuwa duka dai an zuba masa ido. Ba wanda ya yi wa mutane wannan damuwa sai Sayyidina Abubakar. Shi ne ya samu labarin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana wata unguwa a gidansa, ya zo ya tarar da Umar ibn al-Khattab, yana wannan huduba na cewa annabi bai bar duniya ba. Yace da shi Umar, ijlis ya Umar, zauna ya Umar. Ya kama yi wa mutane bayani, bayan ya shiga ɗakin annabi, ɗakin na Aisha, ya tarar da manzo Allah musajjan alullube, ya buɗe mayafin da yake kan fuskarsa, ya ga lalle Allah ya tabbatar wa manzo Allah mutuwa. Sayyidina Abubakar ya ce Allah bai zai hada ma mutuwa guda biyu ba, mutuwa kwaya ɗaya ce. Kuma lalle laqad mittaha, mutuwan nan kayita. ya sambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin goshinsa da hancin sa yace tubta hayyan wa maitan ya rasulullah kanshi kake kana raye kanshi kake kuma ka rabota ka albarkata a raye kake ko a maciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka akida ta ahlus sunna kamar yadda yazo a cikin shama'il muhammadiyya na imam tirmidhi Allah masa rahama duk wannan bayanan da nayi muku duk yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan sifofi kuma Allah ya fifita shi akan dan adam gaba daya ba wanda ya kai shi kuma ba wani dan adam da ya ise shi annabi kamar kowa yake a'a ya sha bamban amma yayi daidaito da mutane a wajen girin halitta da kuma fifiko da Allah ya bambanta masa tsarin yatsun hannunsa tsarin bakinsa tsarin hakorinsa tsarin hancinsa tsarin kunnensa tsarin kaza gashinsa da waye da sauransu bambanci da na mutane wanda wasu kuma sun yi kama da shi alayhi salatu wassalam sannan kuma manzo Allah baya duniya lalle annabi yayi wafati babban shaida ma kun ga duk wanda yaje aikin haji ko umra ai kun ga yana zuwa ziyara yaje kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan ya rasu ba da za a je duba shi to amma mutum ya bude baki ya ce wai wai annabi wai bai rasu ba to yana ina kaga wannan akwai tufka da warwara akwai karyata qur'ani a ciki sannan kuma akwai tufka da warwara wannan shimfida ta farko kenan Allah ya gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul liwa'il hamd wal maqamil mahmud akwai wata tuta da Allah ya alƙawari ranar tashi alƙiyama zai bawa wani bawa mai matsayi madaukaki wanda ba wanda za a ba wannan tuta in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da wani matsayi abin yabo shine wato al maqamul mahmud da annabi ya fada hadisi imam muslim idan an gama kiran sallah ku yi ku maimaita kiran sallah sannan ku yi annabi salati sannan ku yi addu'a allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan li wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wannan ita ce riwaya ingantacciya iba'athu maqaman mahmudan shine yake magana allah ka tashe shi a wani matsayi wato abin yabo babban matsayi manzo Allah ya ce ku roƙan min Allah Allah ya tabbatar min da wannan matsayi arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa da Allah ya zaba mu wannan matsayi ya zaba mu wannan kima da haka aka shar'anta ga duk wani musulmi in yaji an kira sallah to yayi wannan addu'a a hadisin muslim manzo Allah yake cewa duk wanda yayi wannan addu'a kullun idan an kira sallah yana wannan addu'a annabi yace halat lahu shafa'ati Allah ya halatta musu Allah ya halatta masa cetona duk wanda yake son ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rinka yi mai salati yarhamukallah ya rinka yi masa salati sannan kuma ya rinka wannan addu'a ta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa at-tamma manzo Allah yana da wani tafki yarhamukallah in ka kara na uku bazan kara ba wal haud al-marud kuma shine ma abucin ainihin wato wani tafki na ruwa mai gudana ku bar min kaya na ni san halin sa yawa kana kara na uku sai dai ka ji shiru yawa ku nemo masa shayi mai citta ku ajiye masa nan kuma duk atishawan ka sai kai wa'azin nan so yake ta atisha ci ai mura yake ni na zo da man ni a can zan zauna ai nahe na ganshi a karshen lungu can wai shi mai ruwan waliyai don mun ruwan fasikai ne da mu kuma ruwan waliyai ne da mu ko ba ka bane a annan suna wai zai bari ba za a zuba masa shi Allah mana akwa Allah warkar da kai kaya na kenan shi ne imamun nabiyina wa khatibuhum manzo Allah shi ne shugaban annabawa khatib ina ce khatibul anbiya a kiyama shi zai tashi ya guduba ya magana ya bayani a matsayin me a matsayin annabawa a wajen Allah malan duba daraja du za su yi shiru zai tashi ya miƙe ya yi bayani yawmul qiyamati sallallahu alaihi wa alihi sallama shine mai ceto shine mai babban ceto ash-shafa'atul uzma kowa sai ya buƙaci cetonsa hatta annabawan hatta manzannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ya cece su shi zai wa Allah magana ran tashin kiyama yau Allah kirari irin kirarin da bai taba yi wa Allah ba ci ya ubangiji ka sallama mutane kowa ya san matsayinsa dan wuta ya tafi ta dan aljanna ya tafi aljanna duk annabawa za a je wurin su kowa zai ce bazan iya ba ban isa ba ku tafi gurin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam za a je gurin sa zai ce ana laha ana laha ni na cancanci in je in tsaya wannan matsayi in yi wa Allah magana Allah ya ainihin wato saukaka mana daga wannan fushi da yake ciki alayhi salatu wassalam afdalul khalqi shi yafi kowa falala a duniya duk wata halitta da ka sani ba wani dan adam da yake babba mai falala mai matsayi irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kai musulmi sun ji dadi ahlus sunna ya more duk wanda ya waye gari yace annabiyyu imamuhu manzo Allah shine jagoran sa to wannan falala wato wannan daraja da annabi yake da shi a dan yarya da maka kai ma ka amfana da shi ga mun muna ta ci muna ta sha muna karkashin falalar wannan bawan Allah sallallahu alaihi wa sallama a gurin Allah manzanni su ne a gaba sannan sai annabawa sannan sai shahidai to a cikin manzannin annabi shine na farko alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa sallam sai salihan bayi su ne na karshe Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima haga sai kawo dabaka su annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin to manzo Allah gabaɗe gaba yake da waɗannan sallallahu alaihi wa alihi sallama shine dai mutumin nan da annabin nan da manzon nan da daidai da hisabi ran tashi alkiyama ba za a yi ba sai ya bada dama sai ya yadda sai ya amince sai ya yi ceto yadda da amincewan shine ya je ya ceto ya je roƙi Allah Allah tabaraka wataala ya amsa abin da ya roƙa ba wani wanda zai kasance a wannan wuri face sai ya shiga karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dada girmama shi ya zama al'ummar sa ita ce al'ummar farko da za ta fara shiga aljanna a duk duniya ba wata al'ummar da za ta shiga aljanna ta riga al'ummar annabi Muhammadu aljanna a rufe take sallallahu alaihi wasallam kirif amma al'ummar manzo Allah ita ce za a bude mata a ce su fara shiga kaga muna gaba gaba kenan insha Allah Allah rubuta mu cikin su ya Allah Allah kar ka sanya rabon wuta a cikin mu ya Allah Allah ubangiji ka ba mu ikon bauta maka ya Allah kuma ka samu gidan aljanna shine makwarin mu ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ana sayyidu walad adam yawmul qiyama ni ne fa shugaban walad adam me walad adam duk wani dan adam a duniya shine walad adam ta yace to ni ne shugaban ranar kiyama yace kuma wala fakara ba alfahari nake yi ba dan ba a san alfahari inna Allah la yuhibbu muhtalin kunfu muhtalin fakhur alfahari da nuna isa da takama ba dabi'ar mutumin kwarai bane duk kuma wanda yake yi ka bashi lokaci a hannunsa tutan nan take yace wa biyadi liwa'il hamd wannan tuta ta girma tuta ta yaban Allah tuta da za a ba wani bawan Allah yace a hannuna take wala fakhr yace wa ma min nabiyyin yawma idin babu wani annabi a wannan rana adam faman siwahu illa tahta liwa'i annabi adam yake da kuma wanda ba shi ba ya fara ambata annabi adam ne dan ai shine asali tushe annabawan gaba daya da wanda duk ba shi ba yace wallahi duk gaba daya suna karkashin tutata akwai wani abin da kake nema sama da wannan tuta ce dai daga duk wani annabi da manzo da ka sani tun daga annabi adam da wanda suke kasansa duk kowa yana karkashin tuta annabin nan sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake rike da wannan tuta din yace kuma ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard wala fakhr ni ne mutun na farko da kasa za ta fara tsagewa ta yage in fito yace wallahi ba da alfahari ba duk duniya kowa zai mutu kowa sai ya mutu ba wanda ba zai mutu ba ake a duniya to kuma za a wayi gari hatta shi kansa mala'ikan mutuwa mai daukan mutuwa Allah zai ce da shi dauki ran kanka da kanka zai yi karaji yace da na san haka daukan rai yake da na saukakawa mutane da na saukakawa mu'minai haka Allah zai ce dauki ran kanka da kanka ya dauki ran kansa da kansa zai zama a duniya ba kowa sai Allah wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali والإكرام. الله مي ملكي الله مي سروت يا رب يرحمنا. الله كما زي دقى تاشن دنيا وانا أبو سي الله مي ملكي شكي كيمي إساء أتاشيت من الأولين والآخرين تندق مدانا مباركوها النكرشي زي تاشيس لما لماذا لأي شيء أكمي الله زي تاشيس للحساب dan hisabi ya ku yan uwana ina amfani da wannan gaba wallahi wallahi ina shaida muku duniya ba ta da dadi wallahi duniya abinda ke cikin ta wahala da damuwa duk mutumin da ya kuskure bai tsaya ya nemi lahirarsa a wannan duniya ba wallahi ina jiye wa kaina tsoro ina jiye wa dan uwana tsoro da duk wanda yake saurare na idan bai tanadi ga wannan ranar lahira ba ba sani ba sabo in an ce hisabi malam ana nufin lissafi kaje ka tambayi yan kasuwa wanda yake rike da shagon wani an ce ai za a zo ai lissafi nan da wata biyu kaje yadda zai shiga tashi hankali addu'a yake yana ga matarsa da uwarsa cewa hajji ai mun addu'a za a mana lissafi a kasuwa duk wani mai ma'aiki a wata ma'aikata yan audit za su zo za a zo ai auditing za a zo a duba wallahi addu'a suke raba wa masallatai cewa ai mana addu'a za a zo bincike office din mu wai anan duniya mutum yana jin tsoron binciken dan adam mu kanmu kaga wa'azin nan da nake kaga karatun nan nake kaga wa'azin da malamin da yake kuna ganin sa yana wazi muna aiki a jami'a muna neman promotion wallahi mun hada takardun mu muka mika wallahi sai mun yi addu'a Allah sa dai mu tsallake hanni da nake muku hashi Allah ya sa mu tsallake. Saboda me? Dan adam zai iya binka in dai aiki ne zaka in dai rubutu ne wani sai ya gano kuskurenka. Wannan a duniya fa. Allah ya sa mu tsallake. Allah ya sa mu wuce kowa yana jin tsoron me za a yi masa. Wallahi ko shugaban kasa ne aka ce mai in fa ka saukaran kai dade za fa su bincike ka. Sai ya raba addu'a. Kaga dai duk kasar a hannunsa take. To ballantana hisabin Allah. Ballantana lissafi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu ka shirya wannan ranar la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wani mawaki yace ai mutum bai da wani gida da zai samu ya zauna a cikin sa bayan ya mutu wallahi sai gidan da ya gina shi anan lahi anan duniya kenan anan duniya ake gina gidan lahira yan uwa anan duniya ake neman gidan aljanna duk wanda ya bari ya lalata lahirarsa anan duniya yayi asara da haka kiyaye ka sani akwai lissafi akan ka kana mutuwa kana kwanciya a kabari wallahi za su tashe ka tashi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka وما ذا تقول في هذا الرجل الذي بئس فيكم هذا كان ان تنبيه ذا كو تا ما يا قبري من ايماني ده wannan cewa lalle akwai su'alul qabri tambaya a cikin kabari wallahi akwai ka shirya kin shirya ka kimta wannan ramin matsatsai a tashe ka zaunar da kai a ce me addinin ka waye ubangijin ka a ashe za a tambaye ka addinin ka a kabari a ashe za a tambaye ka annabin ka a kabari a ashe za a tambaye ka akan wannan annabin da muke magana akan shi me za ka faɗa akan shi wallahi duk wanda ya mutu sai an masa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi duk wanda ya mutu a cikin ku duk wanda ya mutu a cikin ku sai fa an tayar da shi an dawo masa da ransa ana binne mutum za a dawo mai da ran shi yace kafin waɗanda suka rako shi su tafi hatta innahu layasma qar'an alihim wallahi mutun da yake kwanci a cikin kabari yana jin karan takalman rahmukallah abokanan da suka raka shi kuyayes kuyayes Allah ya fi masa Allah jikan sa an dawo maka da ranka zai maka wannan tambaya kowa so annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana ta hisabi shine shugaban kowa amma ba wanda annabi zai ce ta in ban da wanda ya bi shi. Ina masu fada da addini? Ina masu yakar musulunci? Ina waɗanda suka sa rigar musulunci kuka zama obstacles ga musulunci, kuka zama ƙarfin kafa ga musulunci, kuke yakar addini, ba fa so ku gani daidai, ba fa so ku ji an faɗi daidai, kuna taimakon barna, kuna taimakon fasadi, kuna taimakon tsiya. Ku shirya wannan rana, wanda ya salla ya yi azumi ya yi karatu ya yi ibada ya yi kaza ya yi kaza ma ya yi tsira ballantana wanda ya yaƙi wannan addini. Ana neman a mayarwa da mutane yau dangantuwa zuwa ga addini ya zama wani abu baƙo. Kana ganin wani abu ne wasu ma ƙauyanci suka ɗauke shi. Wallahi za ka shirya wannan rana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ne ma'abucin tafki. Akwai wani tafki na ruwa mai tarin yawa mai tsawo iya ganinka. Manzo Allah ya ce adadin kofunan da za a sha ruwa a wannan tafki ran tashin kiyama kaman adadin taurari da kake gani a sama. Haka za ka ga kofunan nan barkatai, wani ruwa ya fi nono fari. Idan an tada kiyama kowa sai ya buƙaci ya sha wannan ruwan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda za a yi wata muguwar ishirwa ne da ba a taɓa yinta ba. Makogoro ya bushe, rana ta yi ƙasa, an yi ƙasa-ƙasa da ita bai fi mil ɗaya ba. Mutane sun ƙwaƙwalensu sun fashe kuma ba mutuwa, don mutuwa ƙwaya ɗaya ake yi, an riga an yi ta. Gumi, in ji annabi, wani ya zo mai idan sawu, wani gwiwa, wani ƙugu, wani abu, wani shi aljamahu iljama, gumi ya linƙaya, mutum yana linƙaya a cikin gumi. To za a je za a nemi ruwan da za a sha, za a tunkara a tafi. Mala'iku suna tsaye a wannan tafki da tsumagu, haka yazo a hadisi sahihi, suna dukan mutane wanda bai cancanta ba. Wani a bashi ya sha, annabi ya ce duk wanda ya ɗauki wannan ruwa ya sha babu shi ba ishi ruwa har abada. Duk tsayuwar kiyama, duk abin da za a yi, duk daɗewa wanda za a yi shi ba zai ishi ruwa ba. Ya sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya rabbi ka samu a ciki. Annabi zai ga ana dukan wasu ya ce ya mala'iku ummati ummati al'ummata ce waɗannan al'ummata ce ku kyale su. Sai annabi ya ce sai sahabba sai mala'iku za su ce da shi fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak, kai baka san abin da suka kirkira bayan ka ba. Kaga sharrin yan bid'a kenan, kaga bala'in bid'a kenan. La tadri madha ahdathu ba'dak, baka san me suka kirkira a bayan ka ba. Wallahi akwai hadari mutum musulmi ya zama dan bid'a. Wallahi duk wanda yace kar ka zama dan bid'a, ka dama fura da nono da siga ka ba shi ya sha, ka hada masa ma da dan naman kaza dan ya ce biki. Mai bid'a mai kishiyantar annabi kenan. To daga nan dan bid'a zai gane cewa yayi rayuwa ta asara. Fa innahum ghayyaru wa baddalu, wannan hadisi yana nan fa cikin Sahih Bukhari. Me ghayyaru, sun canja addini, sun babbata shi. Abinda annabi ya koya wa mutane sun hana ayi, dama abinda yan bid'a suke kenan, ba sa bari ayi abinda annabi ya ce ayi, suna fushi da wanda zai ce a cikin mutane a tsaye da su abinda annabi ya faɗa ba a san shi, sai a yaƙe shi. Laifinka ɗaya ka ce abu annabi, amma ka sharri, amma ka ƙage, a faɗi me a kanka, wai kulun ka ce abu annabi. Yanzu wanda ya ce abu annabi ko ƙarya yake, bai kamata a ce an kyautata masa ba? Ya yi ƙarya dai ya ce jama'a ku ba annabi, alhali ƙarya yake, ai ya yi ƙoƙari. Fa innahum ghayyaru wa baddalu, sai annabi ya faɗa wata kalma mara daɗi a kansu, ya ce to fasuhkan fasuhkan fasuhka, ku tafi ku yi nesa. Mutum ya wayi gari yana al'umma annabi, Allah annabi ya kore shi, kai kana da wata fuska da za ka tsaya gaban Allah bayan annabi ya ce tafi ka ba da wuri? To wallahi akwai wanda za a ce da su ku tafi ku ba da wuri. me illa su kurin sun yi bid'a. Imam Malik rahimahullah yace man ibtada'a bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala, duk wanda ya wata bid'a to ya wato yana yare cewa annabi ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi. Da haka duk salafus salih magabata na kware ba sa son bid'a kuma suna yaƙar bid'a, kuma alamar mutumin kirki shine baya son bid'a, baya kuma kaunar bid'a, don bid'a kishiyanta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imamun nabiyina wa khatamul mursalina yace idza kana yawmul qiyama kuntu imamun nabiyin wa khatibuhum, idan Allah ya tada alqiyama ni ne shugaban annabawa kuma ni ne mai tashi ne magana ne bayani. Haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam wa sahibu shafa'atihim, kuma ni zan cece su ghairu fakhr, ba tare da alfahari ba. Hadisi imamu at-Tirmidhi Allah ya masa rahama. Ramzu hadhihi al-umma, manzo Allah shine ramzi, shine alama, ma'ana shine number 1 din wannan al'umma gaba daya. La ahada fawqahu al-hidayatu ar-rabbaniyya, shiriya ce ta Ubangiji, zuwan sa kadai shiriya ne, shi din shiriya ne, shi yasa muka ce nabiyul huda war rahma. Wa in tuti'uhu tahtadu, haka Qur'ani yace, in kun bi shi, in kun masa da'a, za ku shiriya. Huma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, bin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine shiriya, shine samu aljanna. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri, bi kamata ba, bai dace ba ga mu'mini namiji da mu'mina mace ya zama suna da wani zabi, an yakuna lahum al-khiyara a cikin al'amarin su, bayan Allah ya ce, annabi ya ce, kana da wata magana? Idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami, ai annabi ya faɗa zance ya kare, da abinda mutum yake aka ce manzo Allah ya faɗa zancen ka ya kare, ana cewa Allah ya ce shikenan. Ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya kuma su imani, ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ku bi shugabannin ku, jagororinku, idan kun yi jayayya akan wani abu ku juyar da shi zuwa ga Allah, ku juyar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, in har kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Allah ya ce ku bi shi, Allah ya ce ku yi masa da'a. Kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, du'al ummata ba wanda bai shiga aljanna ba sai wanda ya ki. Qila wa man ya'ba ya rasulullah, manzo Allah ya ce, aka ce sahabbai suka ce, waye zai ki ya shiga aljanna kuwa? Sai ce, man ata'ani dakhala aljanna, wanda ya min da'a, wanda ya min da'a jama'a, wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama ahlus sunna, kana wa annabi biyayya a zaman ka na gida, kana wa annabi biyayya mu'amalarka da iyali, kana wa annabi biyayya a cikin auratayyarka, biyayya a cikin kasuwancinka, biyayya a cikin saka suturarka, biyayya a cikin mu'amalarka, biyayya a cikin aikin gwamnatinka, biyayya a cikin rayuwarka, zaka shiga aljanna in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani faqad aba, duk wanda ya saba mun to yaki shiga aljanna kenan. Wanda bai shiga aljanna ba ya shiga layin, innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, wancan mushriki ne za a sashi a wuta, kai ma da kake ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kake shiga wuta. Da ka yan uwana musulmi, ado da kwalliya da burgewa da morewa rayuwa shine mutun ya wayi gari yana kan turba ta ahlus sunna ma'ana me bin manzon Allah masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jama'a wallahi tallahi ba wani shakka ba gudu ba ja da baya abinda yake daidai aqida ta daidai shine mutun ya zama ahlus sunna yayi imani da alqur'ani yayi imani da hadisin manzon Allah yana bautawa Allah a bisa yadda sahabbai da magabata na ƙware suka bauta Allah ka jira kun ba wai kame kame ake ana gudawa ba gudu can gudu a garanti ne tabbas ne me ya saura ma ka shiga aljanna kurin ka mutu dan shine abin da qur'ani yace mu yi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mu yi Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi ya mutunta shi dan haka aka hana a bata shi aka hana a soke shi muna shaidawa duniya taba ta sani cewa taba annabi sukar annabi zagir annabi wulakanta annabi fadin maganganu marasa kyau akan annabi ba daidai yake fa da gayawa kowane ga magarin mutum ba ya kamata ku san nan no going area ne shi annabi wurin sa zaka iya zagin wannan ka ce ba komai ka zage shi ayi sulhu a tawe kana zagin annabi zancen ka ya kare shi haka Allah ya kaddara haka Allah yi shi ba mu ne muka yi ba kurin ba a zagin sa kurin ba a taba shi kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba kawai ba a zagin annabi mu da man shari'ar mu addinin mu ya ce mana kowanne annabi ma ba ma zagin sa kowanne ba ma zagi kai ba ma annabi salihin ba ma annabi ya hana zagi fasikanci ne zagi ballantana wani ya bude baki ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babbar inuwa ce alaihi salatu wassalam jarimatun kubra bata annabi suka annabi ko habaisi wa annabi jarima kubra babban laifi ne duk wani mutunci kullu ird duna irdin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mutunci kasa yake da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu insanin duna nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum a kasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji na ce duka ku kun san duka ku to duka gaba ne kowa kasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyur rahma muhammad ibn abdullah annabin rahama annabin jinkai manzon Allah dan gidan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama masu zagin sa masu sukan sa hum akkarun nas suka fi kowa wulakanta da tozarta a duniya gaba daya kuma lokacin da suke wannan duk wanda ya taba annabi ba Allah ba annabi ya taba ba Allah ya taba Imam Abubakar ibn al-Munzir rahimahullah yace ajma awam ahlul ilmi gama gari mazuwa ilmi da manyan manyan khawas na masu ilmi sun yi ijma'i cewa duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuktal wannan shine hukuncin shari'a kansa kashe shi ake Muhammad ibn Suhnun yace malamai sun yi ijma'i ajma al-ulama anna shatiman nabi sallallahu alaihi wa sallam al-mutanaqqisa lahu mai tauye annabi ko kwana yake yana sallah kafirun kafiri ne idan wani ya kuskura aka ce masa waliyin sa yafi annabi to ka tafi sai dai ka nemi dawowa ba wani dan adam da mace ta duguna ta yi nakuda ta haife shi irin annabi babu kuma shi fa in ya faɗi magana fa ba a cewa da bai ce kaza ba da kaza yace shi ba a faɗa kawai in ya faɗa daidai ne kawai leish saboda yau ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla baya magana akan ra'ayi duk abinda annabi ya faɗa inda yakan addini ne to wahayi ne kenan ya faɗa magana kaso ka to kaso ki Allah ne shi Allah ya cire mai son dukiya gaba daya da aka sabai kallon sa suke duk abin da suka ga yayi to kawai suna daukan wahayi ne da aka ya dora mutane kan daidai kuma ya bar mutane akan daidai masu riko da sunnan sa sune suke kan daidai an yi soyayya a duniya malamai masu bincike suka ce a duniya ba a taba son wani abu a duniya irin yadda aka so annabi ba an yi bincike duk wani wanda ake son sa ba Allah ba to ba a taba samu wani wanda hatta a cikin annabawa gaba ɗaya ba a taba samu wanda al'ummarsa suka kaunace shi irin annabi ba kuma an yi bincike girmamawa ne ba a taba samu wani dan adam da dan adam ya girmama shi ya mutunta shi ya kimanta shi kamar yadda sahabban manzon Allah suka girmama suka mutunta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya ƙarya bai san ƙarya ba Abu Sufyan ya je gurin wannan sarki Hiraqul Kafiri kamar yadda yazo cikin Sahih Bukhari ana tambayan sa dangane da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka duba yana matsayin ba musulmi ba ana ta mai tambayoyi akan annabin nan ko zai faɗi wata sifa da yake da ita ta matsala yace wallahi sai wuri daya na samu na cusa nace to yanzu dai mun yi alƙawari da shi amma ban sani ba baya saba alƙawari amma ban sani ba abinda zai biyo baya ko zai saba amma a da ya taba yi bai taba yi ba bai iya yaudara ba bai iya cin mutuncin wani ba bai iya cin hakkin wani ba haka yake clean a wanke a tace hal kana yaqdir yana yaudara la yana cin amana la an taba kama shi da wani abu da aibu la amma ya taso an san yarintarsa su Abu Sufyan din abokanansa ne ai tare suka yarinta amma wallahi ba a taba samun sa da wani aibu ba ga tausayi ga jin kai ga kyauta yughdi ata'a man la yakhsha al-faqra saboda tausayin sa fa yace idan liman yazo yana yin sallah ko shi ma aka ce in yana sallah ya dauko qira'a yana karatu sai ji yaro yana kuka a masallaci mata sun zo da yaro sai rukuyi tausayi sai ya kada karatun sai rukuyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani bawan Allah yazo ya kare azumin sa mace je sadi da ita da Ramadan yace halakt ya rasul Allah yace wa ma ahlakak me halakar da kai yace waqatu ala imraati ko a wata raya waqatu ala ahli fi ramadan na afka wa matata a cikin wata ramadan na halaka wannan kaji masu tsoron Allah ko ya kawo kansa yace tahirni tsarkake ni ai kaji me halakar da kai ku daman ajis in an zo ba a dadewa a wa'azi ne malam mun je Kotano Benin muka je muka kamo wa'azi su malam Sheikh Amin Daura Sheikh Kabir Gombe da sauransu ina jin akwai wani wa'azin da Sheikh Kabir Gombe zai hau karfe 12:30 da rabi ya hau suka ce abuga 12:30 da rabi bai tsaya ba sai bi saura ni dai a leƙena ban ga wanda ya gyangyaɗe ba malamin Daura shi ma zuwa kama a rana ta biyu shi ma sai bayan 12:30 dai saura ya kama aka yi tawatsawa ma yanzu ga shi nan doguwar tafiyan nan wallahi kusan yini ne daga Kano na tafiya a ga wai binti ko ba to amma ba komai akwai dan uwana nan zai cika a da ni da shi fa to ba da ni ba mu da zanci kowa ya san kowa ne shi ma in ya samu guri sai mun fara gyangyaɗi me ya halakar da kai ce na sadu iyali na Ramadan me ya kai ka kaza to kaje kai ka fara yace ya rasulullahi mutumin da ya kasa yin wata daya shine zai iya yin guda 60 wata daya ma fa na gagara na kai yace ba zan iya yi ba gaskiya to kaje ka ciyar wace irin ciyarwa ce ka ciyar da miskinai 60 yace wallahi ya rasulullahi ban abin da zan ci ma a gida ba azumi ga talauci ya za a yi ya ce zaune anan yana zaune sai wani ya kawo kwando guda na sadakar abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi sai ya ce ah ina wanda aka ce ya je ya ciyarwa ya ce ba da shi ya ce gani ya ce zo ka ɗauka ka je ka sauke nauyin Allah kafaran nan ta mutum 60 sai ya ce ya Rasulullahi suwa za a baraba annabi ya ce talaka mu bukata ya ce yau akwai talaka sama da ni a Madina ala afqar minni akwai wanda ya fi ni talauci ai mu ne maciya sadakan garin gaba daya annabi ya ce ya ɗauka ya ɗauka ya tafi da shi ya je cinye kayansa kuma kai ka sake din labari kai ka kuma jin labarin kafara ta tafi inda kai lulu to duk yadda za a yi stock sai yadda za ka yi sai ka nemo ta kaga abinda shari'a ta yi shiru kullum kai shiru ina kafara kawai ta tafi abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa akwai abubuwa da ya kamata mu kula da su dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan bayanin da nayi yana tsayawa ne a ƙarshen abuwa kamar haka wajibi ne mu yi imani da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu yarda cewa ya isar da manzanci kuma bai ci amana Allah ba yayi nasiha wa al'umma babu wani alkhairi face manzon Allah sai da ya nuna mutane wannan alkhairi babu wani sharri face manzon Allah sai da ya tsoratar da mutane wannan sharri babu wani abu a cikin addini mai kyau face sai da annabi ya bayyana sa addini complete ka san complete ko duka gaba daya ba abinda annabi ya bari bai bayanin addini ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na cika muku addini na kammala muku ni'mata kuma addinin musulunci shine addinin ku musulmi kun yarda da wannan to me yasa wani zai je ya dauko wani abin da babu shi a riwaya babu shi a qur'ani babu shi a hadisi babu shi a cikin littattafan mutanen ƙwarai babu kuma ya makale yace dole sai an yi shi wannan shine al-haddul fasil wal farik shine kuma demarcation tsakanin ahlus sunna da ƴan bid'a shi ahlus sunna abinda ya dalshi shine addinin sa duka zai abinda annabi yace yayi abinda Allah yace yayi jama'a duniya ku sani shine ma'anar ahlus sunna mai bin Allah mai bin manzon Allah amma a bisa nassi da riwaya mai bid'a fa ya yadda zai iya kalato wani abinda annabi bai yi shi ba da sunan addini kuma yace ai kuma yasa wannan abin lada to shi yasa ba a samu hadin kai ba kun ji wannan ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ina muku wasiya da riko da alqur'ani ku al'umman musulmi annabi ya muku wasiya da tamassuk bil kitabi was sunna kuma za a tambaye ku akan wannan annabin yace wa antum tusaluna anni fama antum qailuna yawm alqiyama wallahi sai an tambaye ku a kaina me za ku faɗa ranar tashi alqiyama idan aka tambaye ku a kaina me za ku ce ranar tashi alqiyama suka ce naqulu nashhadu annaka qad ballagta risala wa addaita wa nasahta ka isar da sako kuma kai manzanci kai nasiha Abu Dharr al-Ghifari yake cewa laqad tarakana Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi fa ya tafi ya bar mu wallahi in yaga tsuntsu a sama yana kadawa in dai akwai wata fa'ida akan kada tsuntsu fufuken da tsuntsun ne yake wallahi sai ya ba mu labari kuma duk wani abu da ka sani mai cutarwa sai annabi ya ba mu labari kuma nabi a girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mutunta shi duk wani musulmi ana bin sa bashi ya girmama annabi ya mutunta shi ya kimanta shi wannan yana cikin haƙƙin annabi akan mu a girmama shi yanzu idan wani ya ce wani baka girmama ni ka san me yasa wani baya girmama ubansa ka san me ake nufi to akwai waɗanda ba sa girmama annabi sallallahu alaihi wasallam li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kaga ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ku girmama shi ku mutunta shi ku kimanta shi Imam Qatada yace tu'azziruhu, ku taimake shi tansuruhu, tuwakkiruhu, ku mai da shi shugaba, ku ce shine shugabanku. Amara Allahu bi taswidihi, amara shi sayyid shugaba. Ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah. Kakku wuce gaban Allah, kakku wuce gaban manzon Allah, ba a wucewa gaban shi. A tsaya inda yace waya qifu inda amrihi, haka mai alidi yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Hatta kira, ba ana kiran annabi kamar yadda ake kiran Zaid da Amr ba, da girmama ake kiransa, sai dai ka ji sabbai suna ya rasulullah, ya nabiyullah, ya habiballah. Da wahala ka ji wani ya ce ya Muhammad, ba sa faɗa, sai dai mutumin ƙauye baƙo. Amma wallahi ba sa iya ce da shi Muhammadu, wallahi ba sa iya faɗa. To ku girmama shi hatta a wajen kiran sunansa. Kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa girmama shi a raye da girmama shi a mace duɗe ne. Ana girmama shi koda bayan ya bar duniya alaihi salatu wassalam. Ku yi masa salati, alamar ahlus sunna na ƙwarai yana annabi salati. Yace al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Marawaci, marawaci a cikin ku shine wanda aka kiraye shi, aka kiraye ni a wajen sa amma bai min salati ba, shine marawaci. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu, masu imani, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenan ana bin mu bashi mu yi salati annabi. Dan Allah nawa kake kullum, nawa kake kullum? Wallahi mu watsa wa kanmu ruwa, wallahi mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah mana hisabi. Akwai wasu mutane suna ga sun shiga sunna, su ahlus sunna ne, amma ba sa zikiri, ba sa ambatan Allah, ba sa ibada. An ce kar a yi salatin bid'a, to na sunnan kuma ba a yi. Kaga shirme ne. An ce kar a yi na bid'a, to kuma na sunnan fa. Ya kamata a ce mutum musulmi wata rana ya zauna a masallacinsa magariba isha'i ya taiwa annabi salati kurum, wata tafiya zai a mota kurum ya ta salati annabi kurum. Saboda man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi bi ashra, duk wanda ya min salati daya annabi ya ce Allah zai masa goma. Wanda Allah yana masa, mala'ikun Allah suna masa, kai sai ka yi kai masa? To yana daga cikin alamar ahlus sunna na ƙwarai shine yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ba ma ka tashi ba yanzu zan tsaya wai kai zaman ka. Haka suke indai sun gabatar da kai wa'azi duk su takura maka wallahi. Mutumi na kai in ka zo inda kai kusa da Bauchi kake, daga Jos da Bauchi ni Kano a nesa nake, wata kila kai sa daga ma kafa. Kai ka gayyato ni kuma ka zo ka takura wa. Wallahi ina son ku ne, ina kaunar ku, kuma ina so ne muku bayani akan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya tashe mu a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Baran har har barin tattara kaya nan kara gaba, abinda na faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada na kuskure ko tunduma, har shi Allah ya yafe mana. Dr. Ibrahim Idris, Allah ya saka da alkhairi. A dan da ka ta ina gan wazi ka bari. Mun ga wannan mutumin? Kun san me yasa yake mu haka? Yana sani shi yasa yake mu haka. Ya je Kano kolanci. Kun san kolanci neman karatu? Kolo. Inda zan turo muku hotonsa lokacin da Malam Jafar yake karatun tafsiri. Muna zaune a gefe. In kuka ganshi wallahi za ku ce daga kabari ya fito. Ni ma a Sunna TV an aka nuno wani hoto na ina gefe mallam yana karatu, wallahi na duba sai ce anya ni ne kuwa. Wannan mutumin mun yi kwanan masallaci bila adadin da shi, Usman bin Affan, mu ne farkon da ni da shi da Dr. Ali Nus, Dr. Ibrahim Idris Zakaria, Dr. Ali Nus, mu ne farkon ladanai kuma mu ne farkon limamai a masallacin Usman bin Affan na gadan kai a Kano. Allahu Akbar. Malam Jafar ya tashi wata rana ya ce zaka tana ranar ya ce wane tashi ka tsaya ina jin kai dan saboda surkin sa ne da ya fara cewa ka tashi ka tsaya rahimahullah Ibrahim tashi ka tsaya Abdullah tashi ka tsaya Ali Nus tashi ka tsaya ya ce jama'a waɗannan su ne limaman masallacin nan kuma su ne ladanan masallacin nan lokacin duk ba mu tafi Madina ba muna ta nema to mu muke kiran sallah muke yin timetable shi dai wannan yanda yake burge ni gaskiya akwai sammako kuma ga iya kiran sallah yana zuwa da wuri sosai wani lokacin mu kwana a masallaci dan kama makara sai da muka yi shekaru muna rike da wannan masallacin muna bautuwa alhamdulillah Allah ya taimaka duk kuma sai da ya azurta mai ba mu jami'ar Madina ni dai ban sani ba ko ya akai ya akai dai ni dai sun gani tafiya wallahi sinyoyi na ne suka yi gaba ina ta addu'a ce to Allah dai akai mu dai mu ma Allah akai mu suka bani ina ta kiran sallah ina na ibanci ni ma wata ran wofsi aka ce to kai ma fa sunan ka ya fito bayan sun gama cin kajin su da harkokin su ni ma suka nace to ni ma na iso to haka Allah ya hada mu a nan Allah ya hada mu kuma a jami'ar kuma aljanna ma fa muna tare fa to shi yasa amma shi da ya dan yi karfi ya dama dama sai ya tafi ya bar mu sai ya dawo nan Jos kuma ya zama masha Allah tabarakallah so da kuka ga ya tashi ya tsaya a kaina ya isa ni ni ma da shi yake wa'azi da zai sha mamaki Allah ya saka da alkhairi to tubala Allah ya saka da alkhairi muna cikin malam yana cikin karatu ga shugaban kungiyar jama'ati Zalatul Bidya wai kamatu sunna Alhaji Isa Muhammad Mangu ya shigo sai kuma Sheikh Ibn Sheikh Mujahid Dr. Al-Hassan Sa'id karamin tsuntsu da babban gida in kana son ka sha karatu a nitsato ka zo Allah ya saka da alheri akwai kuma wani dan mu wanda mu kara mishi addu'a Abdulrahim gashi nan dan barista professor Dr. Angu dana ne gashi na zaune dan malam ne wanda ya haddace alqur'ani tintini ranan nan ina zaune kawai habib ina zaune kawai sai naga yaro yana tafafatawa da larabawa a Kuwait nace kai wannan wani yaro ne haka na kira wannan ce daga wani aje ai danka ne dan gidan doctor ne ai to kun ga irin abin da muke so kenan mu ya zama yaran mu sun zo sun meye gurbin abin da ake Allah ya saka da alheri kuma kafin mika abu zuwa wurin malam matasan Jos ku gode ku ce alhamdulillah wallahi duk ran da aka ce irin wayennan za su zo wallahi ba na iya bacci zan tashi in zauna Allah nake su zo saboda na san kuna son alheri to bishara da nake so mana ta karshe Allah ya azurta mu da wani abu wanda ya kamata kowa ya rinka godewa Allah Allah ya azurta mu da shugaba Alhaji Isa Muhammad Mangu wanda ina ce Sheikh Balalo din Jos zuciyar shi a bude take duk abin da ka zo mishi da shi kace in dai ci gaban ne zai ce kuje ku yi da shi da Sheikh Khalid Usman Khalid wannan mutane Allah ya saka musu da alheri in kuka kula daga lokacin da Allah madaukin sarki ya ba su wannan shugabancin don Allah tafiyar mu bata canza ba ta canza kullun karin ci gaba ake samu abinda yasa na faɗa ba ina yaban su bane a gaban su a'a idan kuka musu addu'a a bayan idan su wallahi Allah zai karba domin addu'ar da yana daga cikin addu'ar da Allah baya dawo da ita shine wanda mutum zai yi wa dan uwan shi bai sani ba to ina faɗa ne saboda in kun koma ku yi ta musu addu'a da mu gabaki daya zan mika abun magana zuwa wurin Dr. Professor Barrister Mansur Isa Yalwa cikin minti nawa malam kace goma malam yace ma wai minti goma
ni kuma daga gadan kai na kara masa ta gomar ba shi wannan bawan Allah shi ma ina da tarihinsa ina faɗa ne saboda mutuwa ko rayuwa kun ga da kuka ga mu nan miskine muna ta fama ana ta yi mun yi zama a jami'ar Madina da shi Allah ya hada mu a makaranta daya dukkan mu nan gaba daya jami'ar musulunci ta Madina da wasu daga cikin uwa shi professor Mansur wato cikin mizan da Allah ya masa mutum ne mai kokari mai son karatu kuma ya je jami'a daman da idansa amma harka ta dalibta harka ta karatu dole idan mutum ya ji dole sai ya ajiye kansa wannan makarantar in ka shiga duk inda kake ji da karatu sai ka gane cewa akwai sauranka gashi yanzu ya zama babban mutum babban shehi amma mun yi lokacin da muna guje-gujen hawa bus ta makaranta da shi gashi nan ai dan ku sani mutum bai zama wani babba sai ya wahala akan karatu ina ga muku wannan magana wallahi ba magana wasa ba guje-guje saboda yana da kokarin zuwa madamshi kuma madam kun san madam wato gidan abinci kenan shi daga cikin mizarsa bai soye makara duk inda in an tashi a kulliya da yake shi a shari'a yake daman kusa da gurin abinci yake muku a kulliyar hadisi muke da shi ne Dr. Ibrahim yan anan suke muku a hadisi muke nan da ne sai dai mu ganshi a gaba ya mika kwanan sai karba ya gyara kayansa mu kuma mu biyo baya yana zuwa daki na ni ma ina zuwa nasa mun kware yan Najeriya wajen dafa shinkafa da wake da kuma tuka tuwo akwai wani matsiyar sha'ab wani guri ne inda ake sayar da kayan abinci muna haduwa anan ana ake zuwa sai kaza a sai nama a sai kayan dafawa wallahi duka an yi wannan rayuwar idan an taso daga haramin Madina an sallar isha'i ana tsaya ana shafai da wuturi amma dai gaskiya mu mun fi a tsayawa muna yi ba saboda hawa mota da wuri in mun je ɗakin mu muke yi ba wai ba ma yi bane ba Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka da haka duk da ku gan mu nan a hada damun a tare muke kuma muna zumunci kuma yanzu Allah ya dada hada mu a jami'a daya duka muna tare shi ma Dr. Ibrahim Idris sai muka hadu da shi a legal meso legal meso ba eh shi ma yanzu gashi muna hada da shi a jami'ar Bayero to ku yi musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka malan da alkhairi kuma yanda ya girmama mu yazo ya addara wannan guri ina zuwa na ganshi sai na ji dadi a raina so muna fatan Allah ya taimake ka su mutanen nan da suka gayyace mu sun baka 10 ni kuma na kara ma 10 kuma ni ina da karamci in ka ga dama 10 ma ka dada tambaya na in da kara maka wata 10
bayan godiyar mu ga Allah madaukakin sarki ina amfani da wannan dama a madadin ku da muka yi sauraro muna isar da godiya da addu'a ta alkhairi ga dan uwan mu malamin mu masoyin mu Abu Atif Abdullah Uthman gadan kaya hafizahullahu ta'ala wa ra'ah amin wannan nasiha da ya mana mai matukar muhimmanci Allah ya saka masa da alkhairi akan ta mai kara tabbata da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunarsa Sheikh Abdullah da shi da Sheikh Dr. Ibrahim Idris dukkan su yayu ne a wurin mu shi Sheikh Abdullah lokacin da Allah ya sa ya samu Jami'a Islamiyya ni lokacin ina dalibta a Jami'ar Bayero ta Kano har zuwa muke muna kallon sa muna ikon Allah ka wani nan zai tafi Madina Allah ya sa ya tafi Madina shekara 2 bayan haka kuma Allah ya sa sai na je na riske su a can babban yayan mu ne kuma shugaba ne a wuri na shine shugaba na farko na kungiyar dalibai yan Madina yan jihar Bauchi so da waɗanda ba su sani ba daga cikin ku asalin sa dan jihar Bauchi ne shi yasa za ku ga alamar akwai alamar tsatson jikina a jikinsa in banda kawai ni Allah ya taimake ni fuska ta irin yadda fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam take babu zane a jikinta amma shi kuma Allah ya taimake shi shi fari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba baki bane ni kuma baki ne don haka in mun yi wani ai ba matsala wannan mawdu'i mawdu'i ne mai matukar muhimmanci nabiyul huda war rahma annabinmu sallallahu alaihi wasallam tabbas shine nabiyul huda tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya zama shine tushe da ginshiki da kuma tsatso na shiriya wa wajadaka dallan fahada tun daga lokacin da Allah ya shiryar da shi sai ya dora shi akan tafarki madaidaici fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim sannan Allah madaukakin sarki yace wa innaka la'ala hudan mustaqim kai kana kan tafarki ne madaidaici wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdihim ila siratin mustaqim siratil la alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur sai zama dukkan wata shiriya shine jagora akanta لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكو فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم شيني يكي كان تفركي شيني يكي كان شريا كما دكوان دي يكي نيمان شريا يبيشي وإن تطيئوه تهتدو شيسا بقى تبقى بمنزان الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى كما بقى تبقى كوشي وتفركي زعان شريو بقى دكوان دكا غنشي يا شريو fabihudahu tada duk wanda ka ganshi ya tabe ne saboda ya bar hanyar sa sannan kuma shine nabiyur rahma shine annabin rahma shine annabin jinkai shi kansa mai jinkai ne kuma bin sa hanya ce ta rahama kuma shi din shike kai ka zuwa ga samun rahama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kansa ya zama rahama ce da tausayi ga mutane kuma Allah bai aiko shi ga mutane ba ma sai don yana tausayin mutanen saboda haka sai ya zama shine ramzi na tausayi da jin kai na Allah ga wannan al'umma shi yasa kuma shi din da kansa ya zama alama ce ta tausayin Allah gare mu fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين كما تندا الله مدوكاكين سركي يا دورا شي اكن wannan tafarki na shiriya kuma ya dora shi akan wannan wato gaci na rahama sai ya zama wannan al'umma tafi kowace al'umma rabauta saboda ta samu man jama'a bainal huda war rahma laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula samun annabi sallallahu alaihi wasallam a ce namu ne ba karamar baiwa bace da Allah bai taba yin irin ta ba tunda Allah madaukakin sarki ya fara halitta ya dade yana yi bai kuma daina ba amma ma khalaqa Allahu ahadan بشرا كان او غيره اكرم ولا اشرف من محمد صلى الله عليه وسلم الله بي تبا حليتر ايرن سبا سي الله يبامو كيوترسا wannan ba karamar baiwa bace a ce ka tashi cikin al'umar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'umar da tafi kowace al'uma alheri kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ai wannan duk albarkacin manzon Allah muke ci sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum muna bukatar wa'azuzi da fadakarwa da tunatarwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan saboda da haka ne zai sa mu cika abinda wannan aya tace litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiru girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da taimaka wa tafarkin da ya doru akai wannan shine alama ta imani kuma yawan sanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan yanda zaka kaunace shi yawan yanda ka dade da shi yawan yanda zaka je na ƙara shiga maka rai galibin mutane zaka ga suna kaunar wani sosai amma sai yazo kusa da shi sun fara mu'amala sai ya fara cewa mutane sai ya ji son bai kai irin yanda yake yi lokacin da yake nesa da shi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullama qtarabta minhu kullama ahbabtahu akthar yawan yanda ka kusance shi da yawan yanda ka san shi yawan yanda zaka girmama shi shi sa muke bukatar kullum mu rika jin karantarwa akan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman waɗannan sifofi guda biyu na alhuda war rahma ita alhuda sifa ce da zata sa ka gane cewa la tahtadi illa bihuda ba za ka taba iya shiriya ba sai da shiriyar sai da shiriyar sa don haka sai ka tsaya akan tafarkin sa domin ka shiriya sannan kuma sanin cewa shine nabiyur rahma shi zai sa ka nemi rahama a wurin Allah kuma duk wanda Allah yayi wa rahma to wannan ya rabauta kuma duk wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas zai samu rahama kuma duk wanda kaga Allah ya ki yi wa rahama Allah ya ki musu rahama ne gurgunan yanda suka yi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muhimmancin wannan fadakarwa akan wannan mawdu'i a gare mu shine ya ƙara karantar da mu yadda zamu ƙara kusanta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu dosana daga shiriyar sa da ya zama nabiyul huda yau dukkan abinda muke amfana da shi na addini da dukkan abinda muke aikatawa ko muke furtawa ko muke kudurtawa a zuci wallahi albarkacin shiriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama babu wani abu guda daya da muke yi mai kyau face falalar tana komawa ila Allah wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan haka kuma wato sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama rahama ga al'umma kuma shi ma ya zama mai rahama mai tausayi tausayin da ya fara daga na kusa da shi yaje zuwa na nesa da shi har ya hada da na abokan gaban sa mutum ya dade yana fada da shi fadar da ya sa har ya kore shi daga mahaifarsa garin da yace anti ahabbul biladi ilai walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu mutumin da bayan ya bar garin ya kore shi ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ya bi shi har can don yaje ya kashe shi wa hammu bi ikhrajir rasul yaje a can don ya samu ya kashe shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk aw yukhrijuk aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin amma yau Allah ya bashi dama dukkan su sun zama an jera su a gaban sa sun zama kamar bayi idan ya ga dama yana iya sa dukkan su a kashe su idan ya ga dama dukkan su yana iya sa su zama bayi fa imma mannan ba'du wa imma fida'an duk abin da ya ga dama ya musu amma suka ce muna roƙon alfarma yace an muku alfarma izhabu fa antum mutlaqa ku tafi dukkan ku na yafe muku ba a taba yin mutum a duniya mai yafiya irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake neman in ya ganshi ya kashe in ya fada ya ƙaryata in ya samu mutuncin sa ya lalata amma yau ya hadu da shi gaba da gaba gashi yana rike da takobi shi kuma yayi saranda amma a lokacin yake cewa je ka an yafe maka wannan shine rahama din an yi yakin Khaibar aka kamo ba yahudiyar da ta kawo nama akwai dafi a ciki ya ci dafin ya cutar da shi aka kamo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sake ta na yafe mata dukkan abin da kake tunani sunan sa rahama ta koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nabiyur rahma wannan tausayin nasa bai takaita shi akan ya ji tausayin kansa ba wanda mu ne za mu ji tausayin sa saboda ransa ya fi tsada sama da duk duniya amma shi kuma yana tunanin mu a yayin da mu ba mu mazo duniya ba mala'ika yazo zai dauki ransa za su tafi zai koma wurin Allah ya fara samun abun da ya shuka na alheri amma yana kokarin bankwana da duniya yana ce ummati ummati yana ce wayyo al'umata yana tunani in ya tafi ya za mu shiga wannan shine nabiyur rahma yana cewa ana amanatul li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun yace ina tausayin sahabbaina ni ne garkuwan su randa aka ce bana nan sahabbaina sun shiga uku sannan za a tashe shi a ranar kiyama ana jijjiga kasa ya fara tashi zai fara cewa ubangiji kaifa ummati da mutanen da suke tare da shi a lokacin da waɗanda suka riga shi rasuwa daga cikin mutanansa ba ta su yake yi ba har da ni da ku a yanzu saboda tsabar tausayinsa da rahamarsa wallahi bai manta da mu ba bai san mu ba a fuska amma tunda Allah ya bashi labarin mu ya kulla kauna a cikin zuciyarsa akan mu tun mu ba mu san shi ba kuma ba mu ma san za mu zama cikin al'umar sa ba Abu Hurairah yace sun masa rakiya zuwa makabartar Baqi'ul Gharqad yayi sallama yace assalamu alaikum ahlad diyar min almuslimina walmu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun sai yace wadidna laura aina ikhwanana yace ina ma ina fata ina kwadayin da na hadu da ƴan uwana sahabbai suka ce alasna ikhwanak mu ba ƴan uwanka bane yace bal antum ashabi ku kun fi karfin ƴan uwa ai ku kan sahabbai na ne ba ina tare da ku ba yace ai ikhwani alladhina sami'u bi fa amanu bi wa lam yarawni yace mutane na ƴan uwana da nake jin su a raina sune waɗanda suka ji labari na ba su ganni ba amma suka yi imani da ni ba su taba gani na ba waɗannan nake tunawa su waye yake fada wannan shine nabiyur rahma Allah madaukakin sarki yace azizun alaihi ma anittum duk abin da zai baku wahala yana damun sa tun kafin wahalar ta zo tun kafin mu zo yana jin tausayin mu yana cewa idan zamani yayi tsayi ina jan muku kunne man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera ina tausaya muku a yanzu ba bala'i bala'i yana zuwa gaba duk wanda yayi tsawon kwana zai ga sabani mai yawa ga shawara gare ku ƴan baya wannan shawarar ba ta da amfani wa mutanen da saboda lokacin laysa fihi ikhtilaf amma lokaci ne na man ya'ish minhum wa nahnu na'ishu minhum yace za ku ga lokacin sabani mai yawa ga shawara idan lokacin ya zo shawarar tana aiki a yanzu shekara dubu da kusan rabi bayan sa wannan duk saboda tausayin sa ne gare mu kar mu bata huwal huda wa huwar rahma shine shiriyar mu kuma shine rahamar mu shi yasa saboda ya isa ya zama shiriya ba a taba yin lokacin da Allah ya dauki dogon zamani yace duk zamanin su dogara akan mutum daya ba sai a kansa duk yanda Allah ya rika yi a baya kullama halaka nabiyun khalafahu nabi duk lokacin da wani annabi yana mutuwa sai Allah ya tada wani saboda ba a iya barin mutane su yi dogon lokaci ba annabi amma yau tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya shekara dubu da kusan rabi amma har yanzu shiriyarsa ta ishe mu Allah bai taba yin mutum mai shiriya irin nasa ba shine nabiyul huda kuma Allah bai taba yin shiriya ko rahamar da take da fadi da nisan zango har ya kai ga mutane na can nesa litunzira bihi wa man balagh irin nasa ba Allah ka sa mu samu rahama gurgudun rahamar manzon Allah Allah ubangiji ka sa mu samu shiriya gurgudun shiriyar manzon Allah Allah ka sa mu gama kuma mu tashi a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka ba mu ceton sa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي واتو أبن واتو شي لوكاتين دي ايكي سيئنا تتنانين سولا لوكاتين دي دكتا عبدالله ايكي تا
muhadara sai ina cewa to me shi zai fada in ya gama ku duba duk abin da yake fada wani abu ne daban da shi bai fada ba akan manzon Allah don da mamali ya ce inda kowa zaka bashi anan ya fada wani abu akan manzon Allah wallahi sai kowa ya fada abu daban kuma ba za a iya karewa ba Allah ya saka da alheri yanzu za mu saurari jawabai ne kuma don Allah jama'a a rinka hakuri kun ga ba mu yi sallah ba idan aka ce za a yi jawabin shugabanni a rinka dan hakuri dan na san za su takaita dukan su ba wanda zai kai minti biyar ma insha Allah ta'ala saboda haka yanzu shi shugaban majalisar malamai Sheikh Khalid Usman Khalid zai dan jawabi na godiya sannan kuma shi shugaba ya yi mana jawabi na karshe muna fatan Allah madaukin sarki ya kala jagora ga baki daya kuma Allah ya taimake mu zan sake fadan wani abu don Allah ayi hakuri wa'annan bayan Allah da kuka ga sun zo wani bawan Allah ne irin roƙon da muka yi wancan ko muka ce matasa lokacin Sheikh Ibrahim bawa mai shinkafa mafi yawan azuzukansa walima ne Allah ya gafarta wa Sheikh Ismail Idris
amin ya hayyaka
Allah kai rahamar rahama kabarin Sheikh Ismail Idris
amin ya hayyaka
ya kasance yana kaunar Malam Ibrahim bawa mai shinkafa to duk lokacin da wani mutum zai aure ahlus sunna to kun ga yanzu ya kamata duk abin da za ku yi ku rinka hada shi da wa'azi in waliman ne ku hada da wa'azi to sai ya zama Malam Ibrahim bawa mai shinkafa kullun in wani zai aure a Kano sai ya ce to zai walima me yakan ai kida da kalangu to a kira Malam ya wa'azi sai ya zama mafi yawayawan wa'azzukan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa na walima ne to shi sa matasa duk Allah duk wanda zai aure kun ga ita kungiyar izala ba kudi ta tala ta ajiye ba amma duk lokacin da za a gayyato wani wani mutum zai aure to ka ajiye kudin party din nan sai mu gayyato daga Abdullahi da shi
insha Allah
dazu muke magana